jikina Inka kalli jikina Zaka gana suya gama inyine rana Nine ki zanchi Fahimta chi suna dauka afarko Suja kada nishi Nani fungu maza hai mata
Himba ka suya ya jada baya Shi muke biyayya Duk mai yin so kar ya sanya kaiya Sai mun tashi za mu jinjina wa soyayya In ba ka soyayya ta da ba
Ina fadi ina da dawa
Shi muke biyayya
Ba da so ba yanzu babu
Duk mai yin so kar ya sanya kaiya
Soya bi jikin
Sai mun tashi za mu jinjina wa soyayya
Na yi aniyar in gaida sarki Sakani zamai Ni fakan shi zana hiya kumai Indai bai saba wara fana ba so zama
kamar wasa na gani
Ah
Ina bin sa yaje dani